tafiya na kan wasannin neman shiga gurbin cin kofi na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasha ya kasance a yankin nahiyar Afirka. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles da ke Najeriya ta samu nasara a kan Algeria da ci 3-1. Cape Verde kuwa ta sha kashi ne a hannun Burkina Faso da ci 2-0. Mali sun canjara babu ci tsakaninsu da Gabon, yayin da Morocco suka tashi babu ci tsakaninsu da Afrika. South Africa ta samu nasara akan Senegal da ci 2-1, yayin da Uganda ta samu nasara akan Congo da ci 1 mai ban kaushi. Kamaru kuwa sun tashi kunnen doki ne tsakaninsu da Zambia. A jiya Lahadi, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Egypt ta samu nasara akan Ghana da ci 2-0, yayin da Guinea suka ta kashi a hannun Congo Brazzaville da ci 2-1. Bayan kammala wasan na yankin nahiyar Afirka, ga yadda jadawalin rukunin ya kasance. Congo Brazzaville take jagorancin rukunin A da maki 6, yayin da Tunisia take biye da ita a mataki na 2 da maki 6. Guinea tana mataki na 3 babu maki, yayin da Libya take mataki na 4 da ita ma babu maki. A rukunin B kuwa Najeriya take jagorancin rukunin da gagarumin nasara, inda take da maki 6 a mataki na 1, Kamaru tana biye da ita a mataki na 2 da maki 2, yayin da Zambia take mataki na 3 da maki 1, Algeria tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin C kuwa Abrukos take ragamar a mataki na 1 da maki 4, yayin da Gabon take mataki na 2 da maki 2. Morocco tana biye da ita a mataki na 3 da maki 2, yayin da Mali take matsayi na 4 da maki 1. A rukunin D kuwa Burkina Faso take mataki na 1 da maki 4, South Africa tana mataki na 2 da maki 4, yayin da Senegal take mataki na 3 da maki 4, yayin da Cape Verde suke neman maki a yayin da suke matsayi na 4. Haka abun yake a yankin nahiyar Turai a wasannin na neman gurbin shiga cin kofin duniya wanda za a yi a ƙasar Rasha. A ranar Juma'a, Armenia ta samu nasara akan Montenegro da ci 3-2. Faransa ta lallasa Sweden da ci 2-1, yayin da San Marino ta ɗibi kashinta a hannu, inda Germany ta bi ta har gida ta lallasa ta da ƙwallaye 8 da nema. Romania kuwa ta sha kashi a hannun Poland ne da ci 3-0. Ingila ta samu nasara akan Scotland da ci 3-0, yayin da Malta ta sha kashi a hannun Slovakia da ci 1 mai ban kaushi. Czech Republic ta doke Norway da ci 2-1, yayin da Denmark ta samu nasara akan Kazakhstan da ci 4-1. Northern Ireland kuwa ta samu nasara ne akan Azerbaijan da ci 4-0, yayin da Slovakia ta lallasa Lithuania da ci 4-1. A ranar Asabar, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Croatia ta samu nasara akan Iceland da ci 2-0. Turkiya kuwa ta samu nasara ne akan Kosovo da ci 2 ita ma da babu, yayin da Australia ta sha kashi a harin Ireland da ci 1 mai ban haushi a gidanta. Georgia kuwa sun yi tangaras ne da Moldova da ci 1-1. Spain ta samu nasara akan Macedonia da ci 4-0, yayin da Wales suka tashi 1-1 tsakaninta da Serbia. Lithuania kuwa sun sha kashi a hannun Italy ne da ci 4-0, yayin da Albania ta sha kashi a hannun Israel da ci 3-0 ita ma. Ukraine kuwa ta samu nasara akan Finland ne da ci 1 mai ban haushi. A jiya Lahadi, ƙasar Cyprus ta lallasa Gibraltar da ci 3-1, yayin da Luxembourg suka sha kashi a hannun Netherlands da ci 3-1. Switzerland kuwa ta samu nasara ne akan Faroe Islands da ci 2-0, yayin da Bulgaria ta lallasa Belarus da ci 1 mai ban haushi. Hungary ta doke Andorra da ci 4-0, yayin da Portugal ta samu nasara akan Latvia da ci 4-1. Greece kuwa sun tashi tangaras ne tsakaninta da Bosnia Herzegovina 1-1, yayin da Bulgaria ta lallasa Estonia da ci 8-1. Huta lafiya.